السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. وبعد، إن شاء الله قرأت منا وانا لتافين فيض الأحمدي من قانا عند فوضعته صلى الله عليه وسلم سيتحي فيشي وقوفا على الأقدام. Shehu radiyallahu ta'ala ya ce, ku tashi ku miƙe a bisa dagadaganku fi haƙƙi sayyidin, a cikin haƙƙin wannan shugaban nawa. Wato azimuhu al-amlaku, mala'iku sun yi ta girmama shi lokacin da aka haife shi, wal jinnu aljanu sun girmama shi, wal insu mutane sun girmama shi. Assalamu alayka ya ainul haqqi lati tati Allah, aminci Allah tabbata gare ka ya ainul haqqi wanda shine haqiqanin ainul haqqi wanda shine haqiqanin أين الحق التي تجلى منها أروش الحقائق؟ شين حقيقة نن أبندا أروش الحقائق قد جين حقيقة تتجلى فكي حسك قوى من هارش. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. صلى الله عليك صلاة الله تبت عليك وعلى آلك دئيالك وسلم. السلام عليك يا حبيب الله، أمنت الله تبت عليك يا مسوين الله. السلام عليك يا صفوة الله، أمنت الله تبت عليك يا ذابت بأقولن الله. Assalamu alaikum ya rahmatullah, aminci Allah tabbata gare ka ya rahamar Allah. Assalamu alaikum ya martabatan jami'atan lil asba'i was sifat, aminci Allah tabbata gare ka ya martabatan, ya wanda shine martaba, jami'atan wata ta tattara lil asma'i ga sufu sunaye was sifat da sufofi. Assalamu alaikum, aminci Allah tabbata gare ka ya manfatihiyatuhu, wanda budewarsa libadi il ijadi an yi ta ne dan a kayata dukkanin halittu. Allah ya yi shi ne dan ya kayata halittu. Bara'atul istihlali, an yi shi ne saboda a inganta bayyanar wannan halittu. Fatihiyatuhu libadi'il ijadi, Allah ya bude shi ne dan ya kayata halittu. Bara'atul istihlali, dan a sanarwa mutane cewa halittu za su samu alkhairi. Daban bara'atul istihlal wata alama ce za a nuna maka tun daga farko dan a nuna maka me zai faru a gaba. Saboda haka samuwar annabi alama ce ta cewa lalle lalle mutane sun hadu da arziki, halittu sun hadu da arziki. Kamar da in za a yi rubutu akai bara'atul istihlal, wani tsari ne na balaga wanda tun a farko za ka riga ishara zuwa ga me za ka yi. To shi fatihiyatuhu budewar annabi, samuwar annabi libadi'il ijadi, an yi shi dan a kayata halittu. Bara'atul istihlal kuma an yi shi ne saboda ai ishara cewa halittu sun hadu da arziki. Assalamu alayka ya man katimiyatuhu, aminci Allah tabbata gare ka ya man katimiyatuhu, wanda kasancewarsa cikamakin annabawa. Bara'atul muktami, an yi haka ne saboda a kayata cika. Wal kamal da kuma kamala, ya zo a karshe ne saboda cika ta samu, ita shi ma karshen ya samu alkhairi. Assalamu alayka ya ayyuhal hijabul a'azamu, aminci Allah tabbata gare ka ya hijabi mafi girma. Assalamu alayka ainul ma'arif al-aqwami, aminci Allah tabbata gare ka wanda shine haqiqanin sanin Allah wanda yake tabbatacce al-aqwami mafi daidaita. Assalamu alayka, aminci Allah tabbata gare ka ya nura arshin lahi, ya hasken al-arshin Allah. Assalamu alayka, aminci Allah tabbata gare ka ya nurul uyunil insan, ya hasken idanuwan mutane. Assalamu alayka, aminci Allah tabbata gare ka ya insanul uyuni, ya wanda shine asalin bayyanar mutane. Insanul uyuni, wanda shine asalin bayyanar mutane, ko kuma insanul uyuni, ya wanda shine idanun mutane. Assalamu alayka ya katiman nabiyina wal mursalin, aminci Allah tabbata gare ka ya wanda shine cikamakin annabawa da mursale. Assalamu alayka, aminci Allah tabbata gare ya sayyidu walad adama, ya shugaban ƴaƴan adam, wala faqara babu alfari. Assalamu alayka, aminci Allah tabbata gare ka ya sayyidina muhammadu, ya shugaban mu annabi muhammadu. Assalamu alayka ya rasulullah, aminci Allah tabbata gare ka ya annabin Allah. Assalamu alayka ya man kudiba, aminci Allah tabbata gare ka ya man kudiba, ya wanda akai zance da shi. Bi annaka la ala kulkin azim, aka ce bi annaka haqiqa ka ya rasulullah la ala kulkin azim, kana kan wasu manyan manyan dabi'u masu girma. Assalamu alayka, aminci Allah tabbata gare ka ya man huwar rahmatu, ya wanda shine rahamar Allah. War rahimu, shine mai jin kai. Assalamu alayka, aminci Allah tabbata gare ka ya jamala mamlakatur rahman, ya wanda shine jamala ta mamlakatur rahman, a mulkin Allah, jamala ta mulkin Allah. Assalamu alayka, aminci Allah tabbata gare ka ya nura samawati wal ardina ya hasken samai da kasai assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya man huwa al babu wanda shine kofar Allah wal miftahu kuma shine mabudin kofar Allah assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya man huwa al rahatu ya wanda shine hutun halittu wan najahu shine nasara ta halittu assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya sani yasneni ya wanda Allah ya kira shi sani yasneni yazhuma fil ghairi ya nabiyin biyu sani yasneni alwujudi ya nabiyin biyun halittu assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya ma'adanil alwari ya ma'adanin haskeke haskeke wal asrar da asirai assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya awwal bariz tajalliyati ya wanda ya fara bayyana da tajallin Allah assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya man tajallalahul haqu ya wanda Allah ya tajalli da shi gare shi bi kamalin zati da cikar zati assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya sahibal mi'raji ya ma abocin mi'raji assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya ma ya man mayyadi kwanil hawa ya wanda baya furci bisa sarransa assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya man ma kazabal fu'adu mara'a ya wanda abinda zuciyarsa ta gani haka ne ya gani da gaske assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya man ma zagal basaru ya wanda idanuwansa bata karkata ba ma daga kuma bata yi dagawa ba ma zagal basaru ma daga idanuwansa bata karkata ba ma daga bata dagawa ba assalamu alayka ya muhammadu abdullahi aminta Allah tabbata gare ka muhammadu bawan Allah abdul zati kuma bawan zatin Allah assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya man jama'a bainal ubudiyyati was siyadati ya wanda ya hada tsakanin bautar Allah da shugabantar bayin Allah lokaci guda shi bawan Allah ne ko lokaci guda shi shugaban bayin Allah ne assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya mufarrijal kurubi ya me yaya bakkan ciki assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya sahibal liwa'i ya ma abocin tuta assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya hayatul arwahi ya wanda shine rayuwar rayuka wal ashbah da kuma gangar jukkuna assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya sahibut tashakkulatul barahati ya sahibat tashakkulati ya ma abocin suffa al bahirati wanda take mai yin rinjaye wanda sufura na buta rinjaye kowace suffa assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ayyuhad durratul bayda ya wanda shine lu'al an ya fara assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya qudubul wujudi ya shugaban samuwa wa ruhul arifina ya wanda shine raina arifai assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya man huwa al ismu ya wanda shine suna shi suna shine abin da ya tsaya da kafarsa ko ba shi baya mu'aqqa baya alaka da zamani in an ce al ism shine abin da ya tsaya da kafarsa wanda da an fade shi kowa ya san me ake nufi to annabi sallallahu alaihi wasallam shi suna ne da an fade shi kowa ya sani wal fi'lu ya wanda shine fi'ili shi kuma fi'ili shine kalmar da take nuna aiki wanda da an fada annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san me annabi yayi wal harfu ya wanda shine harafi shi kuma harafi shine abin da baya tsayawa da kafarsa sai an jingina shi da wani mana da an fada annabi sallallahu alaihi wasallam ka san wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka shi harafi da man shi taimako yake da an hada shi da wani abu sai ma'anar sa ta fita abinda ma'anar sa ba ta fita ba in an hada shi da harafi sai ma'anar sa ta fito shi annabi shine harafi duk wanda ya jingina da shi to ma'anar sa za ta fita ba saboda shi kasancewar sa harafi ne shi yasa aka san sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali ba dan shi ba a san su ba to shine harafi shi harafi shine wanda duk abin da aka jingina harafi to sai ma'anar wannan abin ta fita assalamu alayka ya walidan ya wanda shine mahaifi ya walidan wa ma walada ya walidan wanda shine mahaifi ga dukkanin halitta wa ma walada da kuma abin da ya haifa assalamu alayka ya alimar rushidi ya alamar rushidi ya alamar daukaka wal falahi alamar tsira assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya man huwal mushkilatu ya man huwal mushkilatu ya wanda shine mushkilatu wal misbahu ya man huwal mushkilatu ya wanda ba a iya gane shi wal misbahu wanda shine fitillar da take haska dukkan abin da aka fa gane shi assalamu alayka aminta Allah tabbata gare ka ya man hubbuhu huwa ad-dinu ya wanda sansa shine addini wassalahu kuma sansa shine gyara. Assalamu alayka aminci Allah tabbata gare ka ya nabiyallahi ya annaban Allah. Assalamu alayka aminci Allah tabbata gare ka ya waliyallahi ya masoyin Allah. Assalamu alayka aminci Allah tabbata gare ka ya shafi'a yawmal mahshari ya mai ceto a ranar alkiyama. Assalamu alayka aminci Allah tabbata gare ka ya khairul mursalin ya fiyan mursalai almadadal madada ya rasula muna neman ka ka kara mana shine madadi a kara mutun kari. Almadadu almadada ya rasula ya rasulullahi madadi madadi shine amana charge a wanda bai san madadi ba madadi da Hausan ma madadin ake cewa amma madadi abin da zamu fassara shine kamar kace charge shine madadi yaya kake ga waya ta hilo in an jona ta sai ta charge ko to shine almadada almadada ko kuma waya ba recharge card asa mata recharge card kaga za ta yi aikin da da ba ta iya yi ba ko to shine almadada almadada yanzu misali ba ka da data duk lokacin da ka sai data ka sa a wayar ka a line ka to wannan wayar ta ka kawo mata madadi da data kaga za ta yi wasu aikace aikacin da in ba data ba ta yi ba to saboda kuma muna neman almadada almadada ya rasula kai mana madadi kai mana charge ka kara mana imani da duk abin da ake bukata har ma da abin malamin san ana bayarwa ba ya rasulullah ashfata ashfata ya rasulullah ceto ceto ka cece mu ya rasulullah alkifayata alkifata ya rasulullah ka tsaya mana cikin lamuran mu shine kifaya tsayawa a tsaya ma cikin lamuran ka tsaya maka a ga kai nasara ya rasulullah alwilata alwilata ya rasulullah ka ba mu wilaya ka sa mu zama waliyai ya rasulullah an-nusrata an-nusrata ya rasulullah taimako taimako ka taimake mu ya rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ugrik wal katim lima sabaka nasila kibirak wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi min kidarihi al-azim wa fi madhihi sallallahu alayhi wa sallam yana daga cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tani'ati shahr maulidihi da kuma tani'a ta watan haihuwarsa yaqulu shaykhuna shaykhu yana cewa wa wasilatuna ila allahi tsarin mu zuwa ga allah Badd bin Sidina bin Abdullah al-Alawi shine Badd bin Sidina bin Abdullah al-Alawi yana cewa ya rabbana salli ala khairil anami man ala ala samawati al-ula bi izni rabbihil ali ila akhirha har izuwa karshen ta to insha Allah mun tashi sai mu tashi karin ya rabbana salli ala sai mun karanta ta zuwa karshen ta saboda fa'idar mu gaba daya wallahu a'lam.